kamar yadda takardar karar da lawyer mai suna barista Ibrahim Baba ya gabatarwa kotun ta nuna wadanda ake kara su ne gwamnan Kano da commissioner ɗan sanda na Kano da commissioner shari'a kuma Attorney General na Kano da commissioner mahalli Kano da kuma ma'aikatar mahalli ta jihar Kano barista Ibrahim Baba wanda ya karin haske dangane da kunshin karar ya ce hana mutane zirga-zirga a cikin waɗannan sa'o'i guda uku tauye haƙƙinsa ne a matsayinsa na ɗan jihar Kano da sauran mutane mazauna jihar Kano yana mai cewa matakin ya ci karo da tanar-tanar don ƴancin walwala da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayo ƴan ƙasa da kuma daftarin kare haƙƙin bil'adama na nahiyar Afirka
muna so kotu ta tabbatar cewa wannan hana zirga-zirga yawo da walwala daga karfe 7 na safe zuwa karfe 10 na safe na kowane asabar din karshen wata baya bisa ka'ida baya bisa doka kuma babu dokar da take ta tabbatar da wannan hakan cewa an keta mana haƙƙi muddin ake hana mu walwala na wannan lokacin kotu ta tabbatar da hakan kuma ta hana ƴan sanda da duk wasu hukumomin gwamnati aiwatar da wannan umarni mu a binciken mu kuma a abin da muke gaban kotu domin shi shine ba wata doka a Kano wata majalisar Kano ta yi ta hana zirga-zirga daga karfe 7 zuwa 10 na safe domin sanitation gwamnati maganarsa ba za ta zama doka ta majalisa ba
a cewar barista Ibrahim Baba akwai bambanci tsakanin tsaftar muhalli da haramta zirga-zirgar jama'a a gari
ba ka san da zaka je ka ga an hana wai zirga-zirga saboda tsaftar muhalli tsaftar muhalli bai da alaka da hana zirga-zirga ai ita tsaftar muhalli to ka ta ce sai ka tsaftar muhalli kuma in baka yi ba akwai hukuncin da za a yi maka to amma zirga-zirga babu doka da ta hana zirga-zirga sashi na 45 na kundin tsarin mulki ya ce walwala ko yawo ƴancin ka ne na dan kasa kafin a hana ka sai dai a hana ka ta doka ba ta ce ta police ko umarni ba
yayin da ake sa ran babbar kotun Kano za ta fara sauraron wannan shari'a a ranar 7 ga watan gobe na Yuli a ƙarƙashin jagorancin babban jojin Kano mai shari'a Nura Sagir al'ummar Kano na ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu
mutum ma wala Allah bai samu lokacin da zai tsaftace mahallinsa ba sai wannan lokaci da mahukunta suka tanadar domin ka zauna ka tsaftace mahallinka kuma dan lokaci ne kalilin amma za mu iya cewa an shiga haƙin dan adam an takura mai tunda har doka ba ta tanadi ba
ni dai gaskiya wannan ƙara da wannan lauya ya kai ni tamin daidai saboda wani lokacin idan za a yi sanitation za ka ga an takura mutane da yawa wani kafin lokacin da aka diba na a gama sanitation din a fita ya shiga wani hali fita wani ma asibiti zai je akwai
wannan lauya da ya kai karan nan gaskiya ni bana goyon baya saboda tsafta cikin addini ce a tilasta din a yi tsafta a hana fita din ni na goyon bayan haka saboda cikin ƴan mintuna ne an yi an gama
a gaskiya ina goyon bayan matakin nan nasa saboda lokuta da dama ranar da ake wannan sanitation din akwai wanda suke zuwa makaranta wanda suke zuwa saboda lahadi su ma wannan abin yana shafar su yadda ko abin hawa za su hau to hakan yakan ja musu makara ko da jaraba suke ko kuma wani abu makamancin haka ba goyi bayan wai a cire dokar tsaftar muhalli ba ina so a tsaftar muhallin amma dai dokar ta hana fita gaskiya ban goyi bayan ta ba
yanzu dai abin jira a gani shine yadda za ta kaya a gaban babbar kotun Kano dangane da wannan al'amari Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.